وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan rana ta juma'a daren asabar yau 10 ga watan uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da 13 ga watan 9 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na littafin sunan abi daud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci miyati dake nan unguwar bolari a nan cikin garin gombe fadar jahar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba mun tsaya ne ko kuma muna cikin babi yau darasi mu na nan yau wannan shine darasin mu na 12 muna cikin babi na 38 mun tsaya kuma a karshen hadisi na 75 haka ne ko yau da mu tashi a farkon hadisi na 76 na'am قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه ما ليتي الله مش رحمة إمام أبو داود السجستاني يقرأ حديث لك ما لمش عبد الله بن مسلمة لك عبد العزيز عبد العزيز shine ibn Muhammad ad-Darawardi daga Dawud ibn Salih ibn Dinar Dawud ibn Salih ibn Dinar ne Tamar Abu Dawud da ibn Majah su kade suka fidda hadisin shi an ummihi daga ainihin mahaifiyarsa wannan mahaifiyar tasa Imam Abu Dawud shi kade fidda hadisi daga wurinta sunanta khawlatu ita mahaifiyar daud sanan malamai suka ce majahula ce malaman hadisi ba su da cikakken masaniya dangane da ita shine ma'anar majahul mace su ce majahula majahulatun imamu abu daud shi kai da fidda hadisi daga wajenta take cewa anna maulataha arsalatha biharisatin ila aishata radiyallahu anha tace anna maulataha lallai uwar gijiyanta ko uwar dakinta bi ma'ana tana karkashin bauta a hannun wata mata sai ta yanta ta ina fata an gane wanda ya yanta ka idan kana bawa karkashin shi ya zama maulanka ina fata an gane na daga cikin ma'anan da maula yake dauka tunda yana da ainihin ma'anoni da yawa to ita wannan mahaifiyar Dawud bin Salih bin Dinar at-Tammar tace anna maulataha kaman uwar dakinta ko kuma uwar gijiyarta wacce ta yanta ta da tana matsayin baiwa a karkashin ta ina fata an gane arsalataha biharisatin ta aike ta da abinci ila Aisha radhiyallahu anha zuwa ga uwar mummunai nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Siddiqa bintu Siddiq Allah kara mata yadda bi ma'ana an aike ta da abinci ta kai wa nana Aisha shi wannan harisatin din abinci ne ana yin shi ne da koda alkama yar ana yin shi ne kaman cake ina fata an gane idan kai gugulin za ka ga harisa abinci ne na Larabawa sannan kuma yana da ainihin zaka samu harisa na mutanen Morocco da hadisa na mutanen Falastin da na mutanen Jordan kowanne da irin kalan nasu an fahimci wannan abin da kyau a Madina nan ne kaman cake haka ana yanka shi kuma ana ci ana sa masa mai ana sa masa abubuwa dai haka wani hadda zuma ake shafawa naga wani yana lashe baki yawa shine harisa ne to abinci ne dai ta aike ta da shi zuwa ga nana Aisha to kaga shi al'adan a dafa abinci akai wa makwabta ko akai gidan wani al'ada ce mai kyau kenan ko gashi an samu tun lokacin sahabbai ana yi radiyallahu anhum musamman an dafa an aika gidan nana Aisha Allah kara mata yadda to da ta kai wannan harisa din shi wannan abincin fa wajadatha tusalli sai ta samu nana Aisha tana sallah ta shigo ta yi sallama ta samu tana sallah tana rike da abinci fa asharat ilayya sai ta ce sai nana Aisha ta min ishara an da'iha cewar ki aji abincin watakila a raka'an farko ma take lokacin da ta shigo ina fata an gane to karta ainihin tsaye da ita sai ta mata ishara ki ajiye bi ma'ana ki tafi an gane wannan abin da kyau shine fa asharat ilayya an da'iha sai ta min ishara cewa na aje abincin to anan ishara yana daukar matsayin magana ko ba ya dauka ishara magana ne ko ba magana bane ba magana bane ba da ishara da rubutu magana ne ko ba magana ba yana daukar hukuncin magana ko baya dauka yana daukar hukuncin magana ko kuni sabani wani lokaci ishara idan ishara da rubutu an gane ko idan ka ce ba magana bane ba sai ce to idan ka rubuta matanka takarda baka yi magana ba na saki ki tazo ko ba da sako ba kun gane ko idan kai mata ishara da hannu bi ma'ana auren ka balla shi kuma ta gane aure ya mutu ko bai mutu ba an gane ko bai mutu ba wani ya ce auren bai mutu ba ai a guje ma ya mutu ai in dai kai mata ishara cewa saki kake nufi a zuciya kuma ita ma ta gane saki ne aure ya mutu daidai yake da rubutu daidai yake da magana kun fahimci wannan abin da kyau to sai malami suka ce to yanzu da ta mata ishara a sallah yana daukar magana ko baya dauka a wajen malamin lugga ishara yana daukar magana shi yasa wani yake fada a cikin baiti yake cewa asharat bi tarfil aini khifati ahliha isharat mahzunin wa lam tatakallami fa ayqantu anna alqalba qala marhaban fa ahlan wa sahlan bil habib al mutayyim ina fata an gane ya zo zance ne wajen budurwar shi kuma iyayenta ba sa son shi an gane ko sai ta masa ishara da ido yace sai na gane ai ta ce ahlan wa sahlan bil habib al mutayyim to kaga ya dauki wannan a matsayin magana yace fa aykantu annal qalba kad qala marhaban sai na samu tabbas zuciyarta yace marhaban wa ahlan wa sahlan kaga magana ne to sai malamai suka ce ishara yana daukan magana rubutu na daukan magana amma baya daukan hukuncin magana a wani lokaci ina fata an gane daga ciki akwai sallah a sallah ishara in akwai larura ya halatta an fahimci wannan abin da kyau wannan shine abin da malamai suka ce saboda me an samu sayyidina Bilal Allah ya kara masa yarda yace na shigo wurin annabi na samu yana sallah alaihi salatu wassalam da mishi sallama sai min ishara isharata ila annahu yusalli sai na gane sallah yake saka ci to an samu nassi cewa koda ishara magana ne to akwai exception ina fata an gane akwai istisna'i wani lokaci yana daukar magana amma a cikin sallah ishara in akwai bukata ya halatta ina fata an gane to shine yake cewa faja'at hirratu sai kyanwa ta zo an aje abinci Aisha kuma tana sallah Allah ya kara mata yadda fa ja'at hirratun sai kyanwa ta zo fa akalat minha sai ta ci wannan abincin ka san ita kyanwa in kana neman yar rene hankali ka same ta an gama in kai shinkudi za ta riga ka zama akai ko ba haka ba ita yar lele ce da ma duk inda take to shi an aje abinci kan mai abinci ya gama sallah ita ta fara ci nana Aisha sai kin zo ni kan na fara wata kila kuliyar ma tana na Aisha din ce ko fa akalat minha falam man sarafat da nana Aisha ta gama sallah akalat sai ta ci wannan abincin da aka kawo min haythu akalatil hirratu ta inda wannan kuliyar ma ta ci dan na ga muku abinci ne kaman cake ina fata an gane ta inda kuliyar ta gutsura ta ci ita ma sai ta fara ci ta wannan wurin faqalat sina na Aisha ta ci inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace manzo Allah ya ci innaha lalla ita mage laysat bi najisin ba najasa bace ba innama hiya min at-tawafin alaikum aita mage Allah ya sanya ta ta zamo abun shawagi tsakanin ta kai ta komo ta shiga nan ta fita can ita aikin ta kenan wato wata abar ado ce a cikin gida amma laysat bi najasin ba najasa bace ba sai ta ce wa qadra ayyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatawaddau bi fadliha tace haqiqa injina na Aisha naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yatawaddau yakan yi alwala bi fadliha da ragowar ruwan da mage ta sha ta rage ina fata an gane tace taga annabi yana alwala da ragowar ruwan da mage ta sha ta rage to kaga ya kara tabbatar maka da cewa lalle ba najasa bace ba ko to anan shine malami suka tattauna suka ce dukkanin dabba in dai ba najasa bace ba dan ta taba abu abun baya zamuwa najasa idan dabba ta sha ruwa ta rage ya halatta ayi alwala da wannan ruwan ya halatta in baka kyama kuma ka sha ina fata an gane wannan abun da kyau suka ce ko da dabban ba a cinta kaddaracin dabban haramun ne kaman jaki misali kaga cin naman jaki haramun ne amma jaki kuma ba najasa bane ba ke sa ana hawa ana komai da shi ana mu'amala to sai aka ce idan jaki ya sha ruwa ya rage ya halatta wannan ruwan kai alwala da shi ruwan ba najasa bane ba wannan shine abinda manya-manyan malaman fiqhu suka faɗa karkashin wannan matsalan insha Allah suka ce ko ana cin dabban ko ba a cin dabban in dai ba najasa bace ba duk ruwan da ta yi mu'amala da shi wata sha ko wani abu ruwan yana na matsayin shi na mai sarki Allahumma amin babul wudu'i bi fadlil mar'ati mala yace babin da ke magana akan hukuncin yin alwala bi fadlil mar'a da ruwan da mace ta rage to anan akwai tattaunawa da malami suka yi karkashin hukuncin idan mutum ya amfani da ruwa wajen wanka ko wankan janaba ko makamancin haka idan ruwan ya ragu menene hukuncin wannan ruwan ruwa ne a cikin bokiti ko a cikin baho ko duk abin da ake tarar ruwa ayi wanka da shi sai namiji ya wanka da shi ya rage ko mace ta yi amfani da shi ta rage menene hukuncin wannan ruwan da ya saura na'am mai sarki ne ko ba mai sarki ba wankan janaba kuma akai da shi saboda me ya ce mai sarki ne na ce saboda me ya sun koyar da kai na'am ruwan da akai wankan najasa da shi to shi wankan janaba wankan najasa ne dalili ake nema na'am na'am wankan janaba wankan najasa ne idan ka ce wankan najasa ne jikin mutum najasa ne kan yi wanka kenan idan ka gaisa da mai janaba sai ka wanke hannunka wankan shari'a ne wanka ne ta'abbudan kawai wanka ne na ibada ba wai jikin mai janaba najasa bane ba kun gane wannan abin da kyau dan ya tabbata a cikin hadisi mun karanta Abu Hurairah ai ko yawa da ya ga annabi ya kauce ya kuya da suka abu ya ce na kuye ne saboda ina da janaba bana so mu gaisa annabi ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah innal mu'mina la yanjus mu'mini ba ya zama wa najasa kai hatta da Allah ce ya allazina amanu innamal mushrikuuna najisun ya kuma su imani mushrikai najasa ne fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha suka ce najasan da ake nufi najasa ce ma'anawi ba jikin su ne najasan ba ina shi da duk abin da malaman tafsiri suka ce dan ya halata kai musafaha da wanda ba musulmi ba kai musafaha da bayahude kai musafaha da kirista duk ya halatta ba ce ka je ka wanke hannu bayan kun yi musafaha ba kun fanci wannan abin da kyau ku saka ce najasan ba wai a jikin su yake ba najasa ce ma'anawi akwai najasa hissi akwai najasa ma'anawi najasa hissi ita ce najasan da za a iya taba ta wannan dole sai an wanke akwai kuma najasa ta ma'ana najasa na zuciya kafirci da shirka shine mafi girman najasa ai ina fata an gane to a karkashin wannan shine malamai suka ce to mai janaba jikin shin ba shine ainihin janaban ba a ba shine najasa ba najasa ce ma'anawi najasa ce da baka ganin ta da ido ba za kuma ka iya taba ta ba shi yasa idan mai janaba ya taba ka ba najasa bane ya taba ka ina fata an gane da mai al'ada haka da mai jinin biki duka kisa nana Aisha tana al'ada kuma suna kwanciya ma yafi dai da annabi alaihi salatu wassalam dai a tabbatar maka cewa jikin ba shine najasan ba insha Allah qala hadathana musaddad bin musarhadin qala hadathana yahya bin sa'id al-qattan an sufyana qala hadathani mansur ibn al-mu'tamar an ibrahima ibrahim bin yazid an-nakhai an al-aswad daga aswad ɗaya daga cikin manyan ɗaliban nana Aisha kenan duk waɗannan da muka karanta tun daga farko har ƙarshe kowanne ashabu kutubi sita sun fidda hadisin shi dukkan su gaba ɗaya Bukhari Muslim Tirmizi Nisa'i Ibn Majah da shi Malam Abu Dawud da su shida kenan ko an Aisha daga nana Aisha uwar mummunai qalat tace kuntu aqtasilu ana kuntu na kasance aqtasilu ina wanka ana damirul mufassil kenan ina fata an gane ta ƙara tabbatar maka ni din da ni ne na kasance ina wanka ana wa rasulullahi da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin albarkan karatun hadisi yawan salatin da ake kada ya isa ga daraja ina fata an gane yasa malami suka ce babu majlisi mai alkhairi kamar na karatun hadisi kuma babu kasuwanci mafi riba kamar kasuwancin yiwa annabi salati dan in kai guda ɗaya Allah zai ma guda 10 idan kai 10 Allah zai ma 100 in kai 100 zai ma 1000 to waye san salatin Allah kuma babu laysa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir yawa tace na kasance ina wanka da ni da manzon Allah alaihi salatu wassalam min ina'in wahidin daga abun wanka guda ɗaya daga ƙwarya guda ɗaya wa nahanu junuban kuma mun kasance muna da janaba dukan mu biyu an fahimci wannan abin da kyau nana Aisha tace ta kasance ita da annabi suna wanka daga abun wanka guda daya wa nahanu junuban kuma dukan mu biyu muna da janaba wankan janaba suke qala hadathana abdullahi bin muhammad an-nufaili qala hadathana waqi ibn al-jarrah an usama ibn zaid an ibn kharrabuza an ummi subayyah al-juhaniya qalat malaci an karbo daga abdullah ibn muhammad an-nufaili daga waqi ibn al-jarrah daga usama dan zaid daga ibn kharrabuza ibn al-kharrabuza innan sunan shi salim bin sarj abu nu'man shine cikakken sunan shi imam al-bukhari ya fidda hadisin shi a cikin al-adabul mufrad wani littafi ne daban ba sai al-bukhari ba amma cikin kutubu sita abu daud da ibn majah kada suka yi riwaya daga wurin shi ko suka fidda hadisin shi afwan an ummi subayyah al-juhaniya daga ummi subayyah al-juhaniya ita wannan ummi subayyah al-juhaniya din sahabi ya ce bisa ga zance mafi inganci an gane ko qalat tace ikhtalafa yadi wa yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil wudu'i tace hanuna ya kasance yana sabawa da hadin manzon Allah alaihi salatu wassalam a wurin alwala min ina'in wahid daga ainihin abun alwala guda daya me ma'ana ya iba ni ma na iba ina fata kun fahimta abu ne wanda yake budadde wanda sa hannu ake a iba ana alwala to mun kasance hannunmu yana sabawa idan na saka na ebo shi ma sa hannun shi ebo to abun tambaya anan matarsa ce wannan ko ba matarsa bace ba tana cikin mata annabi wannan ko ba ta ciki tana ciki bata ci ko shakka ma karkai to ya akai kuma tace suna alwala tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to zance mafi inganci suka ce taruwato hadisi ne daga nana Aisha wannan magana nana Aisha ne ba maganar ta bane ba kun gane ko sai ta cire sunan nana Aisha din to su sahabbai ya halatta su kadai a wurin su in wani sahabi ya ruwaya daga wurin wani in yazo fada ba sai ya fadi sunan shi ba su sahabbai kulluhum adul ana karban wannan a wurin su amma duk wanda ba sahabi ba in yayi sai a sa alamar tambaya kuma a raunana hadisin ina fata an gane idan misali Abdullah bin Umar yayi ruwaya daga Abu Hurairah yace annabi ya ce ya halatta Abdullah bin Umar yace annabi ya ce ba sai ya ce Abu Hurairah ya gaya min ba kun gane wannan abin da kyau sahabbai ne kadai suke da wannan abu to anan maganar nana Aisha ne ba magana ita wannan matan bace ba Khawlatu bint Qais قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر مالك يتي قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا حماد يتي حماد يا بامو لاباري كون سان كوانكي نا غيا ماكو اكو حماد بن Salama akwai Hammad ibn Zaidin na ta uba ku wani misali wata kila ba ku rike ba haramma ya kamata kuna rubutawa duk inda aka faɗi sunan mutum a ka'idan hadisi sai an san waye baban shi Hammad dan waye dole a gano dan wane jikan wane kuma na gari kaza kafin a karbi hadisin ka sai an san cikakken kai waye daga ina kake me asalin ka to sai ce kai Hammad yayin shiru kuma a wajen malaman hadisi akwai Hammad ibn Salama akwai Hammad ibn Zaid kowanne kuma babban malamin hadisi ne to sai suka ce duk inda kaga an ce qala haddathana Hammad akan shiru to ka duba waye magana a bayan shi idan wanda ya magana sunan shi Musa ibn Isma'il to Hammad ibn Salama tani idan kuma musaddad ne wannan to Hammad ibn Zaid ne kun fahimci wannan abin da kyau saboda Hammad malamin musaddad ne to idan ya kawo ce Hammad an san kawai Hammad ibn Zaid ne idan Musa ibn Isma'il ne at-Tabuzaki shi kuma an san malamin shi Hammad ibn Salamata ne da ya ce haddathana Hammad an san wani Hammad ne wannan shine abin da ake bambantawa da shi insha Allah yace daga Ayyub ibn Tamimata as-Sakhtiyani shine cikakken sunan shi an nafe daga nafi'u yace wa hawwala sanad na ga muku ma'ana wannan hawo kwanaki ko yawwa wa haddathana abdullahi ibn maslama haddathana abdullahi dan maslama ta an malik daga malik ibn anas ibn malik imam malik ibn anas a shekaran da aka haife shi a shekaran anas dan malik kuma ya rasu ina fata an gane anas dan malik daga cikin manyan sahabbai ko to shekarar rasuwan Anas ibn Malik da shekarar aihuwan Imam Malik duk shekara ɗaya ne shekara ta 93 bayan hijira to Malik ibn Anas ibn Malik ya roto daga Nafi'u za ka ga wannan ko ina sai aka wasu nan shi Nafi in an ƙara a ce Maula Abdullahi ibn Umar to shi wannan Nafi'u cikakken sunan shi Nafi ibn Abdurrahman ibn Abi Nu'aym Al-Laythi Abu Abdullah Al-Madani Nafi ibn Abdurrahman to shi wannan Nafi'u yana cikin manyan malaman hadisi yana cikin manyan malaman fiqhu kuma yana cikin manyan malaman qira'a shine malamin Imam Warshu ina fata an gane shi yasa qira'an Warshu an Nafi'u an gane ko to shi Imam Warshu yayi karatun Qur'ani wajen Imam Nafi'u to anan Imam Nafi yana daga cikin waɗanda Allah ya sanya albarka wajen qira'an su in ka dauki duniyan kama a ce yamma galibi qira'an shi ake kama daga abin da ya shafi su Andalus Spain ka iyo arewa su Morocco Tunis Algeria Libya ka zo West Africa gaba daya qira'an wa ake qira'an wurshi annafi ko kafin daga baya ne kira'an Hafsa ta yawa da aka fara musafa ka ana samun kudi ko yawa to shi nafi imamu nafi yana daga cikin abun al'ajabi game da shi idan ya bude baki zai karatun qur'ani ya zauna sai a ji kamshin almiski yana fita wannan kissa ce tabbatacciya fa sai in kana kusa da shi sai ka ji kamshin almiski yana tashi daga bakin shi to wata ran sai aka tambaye shi aka ce ya aba abdullah shin idan kana karatun qur'ani muna jin kamshin almiski shin kafin ka fara karatun kana shafa almiski a bakin ka ne sai ce la shi bai taba shafa almiski a bakin shi ba sai ce kawai abin da ya sani yayi mafarki yana bacci ya ga manzon Allah alaihi salatu wassalam yazo yayi karatu a cikin bakin shi yanda masu ruqiya ke karatu a kunnin marar lafiya haka annabi yayi karatu a bakin shi yace tun daga ranan naji baki na kafshin almiski alaihi salatu wassalam waliyan gaskiya kenan ko yawa ma kaga babu dari kan shi kuma ko babu dari kan nafiu ita ce hakikanin waliyataka ta gaskiya shi yasa hatta imamu shatibi a cikin shatibiya ya kawo wannan magana yace fa amma fa ammal karimu sirri fi tibi nafiun fa zaka alladhi ikhtara almadinata manzila haka ne kuma la yawa duk daliban shatibiya sun san wannan to abinda ake nufi kenan fa ammal karimu sirri fi tibbi a wurin turare kamshi ake nufi yace nafiu fa zaka alladhi ikhtara almadinata manzila to kaga wadannan sune bayin Allah na gaske amma ko masu tawazu ba masu neman duniya ba imamu nafi'u shi kuma babban malamin shi daga cikin sahabbai shine Abu Hurairah ta malamin shi na Qur'ani an gane ko shi nafi'u yayi karatun Qur'ani kuma Abu Hurairah Abu Hurairah shi kuma waye malamin shi haka ne kowa haka ne amma ba haka bane ba aran ma da jarabawa da ka fadi shi Abu Hurairah ta babban malamin shi na Qur'ani shine Ubay ibn Ka'ab bai karatun Qur'ani wurin Annabi da rar ba yayi karatun hadisi ne a wurin Annabi alaihi salatu wassalam to daga cikin sahabbai akwai waɗanda malaman su na wani ilimi wani sahabi ne ba Annabi ba ina fata an gane kamar da shi Abu Hurairah yana da dalibai a cikin sahabbai na hadisi haka shi ma ko yake da malamai na Qur'ani to shi babban malamin shi na Qur'ani Ubay ibn Ka'ab Ubay kuma babban malamin shi na Qur'ani manzo Allah alayhi salatu wassalam an ibn umar qala daga abdullahi dan umar Allah kara masa yadda qala yace kanar rijalu wan nisa'u yace mata maza da mata sun kasance yatawadduuna sukan yi alwala fi zamanin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala musaddadun musaddad yace min al-ina'il wahid daga kuma ƙwarya guda ɗaya na alwala jami'an gaba ɗayan su anan ne sai wahalar da malaman hadisi akai ta kai kawo ya za a ce mata da maza suna taruwa suna alwala min ina'in wahid ina fata an gane qala haddathana musaddad qala haddathana yahya an ubaydillah qala haddathani nafi'un an abdullah ibn umar qala Abdullahi dan Umar yace kunna mun kasance mu sahabbai kenan natawaddau muna alwala nahanu wan nisa'u da mu da mata ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga ƙwarya guda ɗaya abun alwala guda ɗaya nudili fihi aydiyana mukan sanya hannayen mu a cikin muna ebo ruwa nudili daga al-idlawu ne fa adala dalwahu kala ya bushra hadha gulam haka ne ko shine yace muna sanya hannayen mu ebo ruwa daga cikin abun ibar ruwa guda daya to anan sai malamai suke maganganu da yawa akan wannan hadisi wasu malamai suka ce wannan abun ya faru ne kafin a saukar da hijabi menene hijabi tsari tsakanin mata da maza an fanci wannan abin da ke ya faru ne a farko-farkon ainihin komawa Madina Ina fata an gane. Amma bayan an sauka da ayin hijabi sai ya zama wannan hukuncin kuma an shafe shi. Wasu malami suka ce a abinda ake nufi shine kaman ko a cikin tafiya ko a wurin yaki ko wani abu akan kawo abun alwala misali kaman bokiti a zuba ruwa a ciki sai maza su zo su yi sun gama sun tafi mata ma su zo su yi kaga da min ina in wahidin an fahimci wannan abin da kyau wannan yana nuna cewa ya halatta idan wani yayi alwala da ruwa ya rage wani ya amfani da shi namiji ne ko mace ko mace ne da mace ko namiji da namiji wato abin da ake kokarin nunawa shine shi ruwa ba abu karami bane ke mai da shi najasa ka san na ga mu kwanaki akwai ruwan da misali kai kana shan shi ma wani ba zai iya sha ba mun ba da misali da fiye wata ko akwai wanda ba shan fiye wata wanda ya sa shi typhoid ina fata an gane to kaga kai a wurinka kuma fiye wata ma ba abun alwala bane ba wani abu ne mai tsada haka ne ko ba haka ba musamman a yanzu da ma ya kara daraja ko guda 3 naira 50 ko Allah ya sa mu dace babun nahyi an zalik male ce babun da ke magana akan an yi hani namiji ya alwala ya rage ayi wankan janaba ya rage ruwa mace ta yi amfani da shi ko mace ta yi wanka da ruwa na janaba ta rage namiji ya amfani da shi wannan hadisin zamu karanta muji mai aka ce a ciki sai mu hada da abinda mun karanta a baya muji hukuncin da malami suka fitar insha Allah babun nahyi babun da ke magana akan hani an zalika dangane da zalikal mazkur abinda da aka ambata a baya kala haddathana ahmad ibn yunus kala haddathana zuhair shine zuhair ibn muawiya an daud ibn abdullahi daga daud dan abdullahi wa hawwala sanad kala wa haddathana musaddadun kala haddathana abu awanata sunan shi waddah bin abdullah al-yashkuri shine cikakken sunan shi waddah da dha da radi ina fata an gane amma abin da ya shahara da shi a littafai abu awana da ko ina abu awana an daud ibn abdullah an humayd al-himyari humayd al-himyari shine humayd ibn abdurrahman al-himyari shine cikakken sunan shi al-basri al-faqih yayi riwaya daga abu huraira da kuma abu bakrata kale yace laqitu rajulan na hadu da wani mutum sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam arba'a sinin shekara hudu kama sahibahu abu hurairata kamar yadda abu huraira ya zauna da annabi alaihi salatu wasalam dan abu huraira ya musulunta ne a shekara ta 6 bayan hijira shekara hudu kafin rasuwan annabi alaihi salatu wasalam to shine shi wannan humayd al-himyari yace na hadu da wani mutum shi ma wannan mutum ya zauna da annabi shekara hudu irin yanda Abu Hurairah ya zauna da annabi shekara hudu kun fanci maganar da kyau dan ya tabbatar maka sahabi ne har ma ya san ajalin shekarun da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace shi wannan mutumin to amma wannan mutumin wane ne ba san waye bane ba ko to idan aka samu tabi'i inda tabi'in sika ne bi ma'ana adili ne ana karban hadisin shi idan ya hadu da sahabi ko bai san sunan shi ba inda yace wane sahabi ne na hadu da shi ko na hadu da wani mutum ya zauna da annabi ba a bukatar a san waye ne saboda me sahabbai ba su annabi ƙarya wannan ittifaqin ahlus sunna kenan ijma'i ahlus sunna suka ba su da sabani sahabi da tsoho da saurayi da yaro da kowa ba zai taba yi annabi ƙarya ba kun fanci wannan abin da kyau ko za a kashe shi kuma yau annabi ƙarya ba zai yi ba shi yasa malami suka ce idan aka ce menene hadisi marfu'i sai a ce abin da ya tabbata daga annabi ko ya faɗi magana ko kuma an yi a gaban shi bai hana ba ko kuma me ko ya aikata sai aka ce to menene hadisi mauqufi na sahabi kuma shine shi ma hukuncin ɗaya ne an gane ko ko abin da sahabi ya faɗa ko abin da ya aikata ko abin da aka yi a gaban sahabi bai hana ba shari'a ta yadda da wannan abu. To idan tabi'i ne fa, hadisi maqtu'i, sai a ce abinda tabi'i ya faɗa ko abinda ya aikata. Amma abinda aka yi a gaban shi bai hana ba, wannan ba a daukan kunci da shi. Sai a ce to saboda me? Sai a ce su sahabbai kowane ne kai za su iya gaya ma gaskiya ko za a yanka su. Amma lokacin tabi'ai kuma an samu shugabanni azzalumai marasa imani. Ina fata an gane, wanda ba su da mutunci, kana taba su za su ci a kulle ka. A an ji ma'ana yi. Ina fata an gane. Jiya nake karanta wani abu da daddare, abin ya ban dariya. Ka san kana ganin abubuwan social media, inda ka san wahayi ake musu. Wani kawai zo ya saka hoton Fir'auna a social media. Kun san akwai hoton Fir'auna da ake yi saboda masu abin nan, ya sunan su ne artist na Misira din nan, sun zana shi. To sai ya saka hoton Fir'auna, wai sai ya ce oga, gaskiya jikokinka nan suna wahalar da mu a Najeriya. Wasu ya ce wai ko ko dai ka tsine wa iyayensu ne. Allah sauke. To shine anan suka ce su tabi'ai sun ga abubuwa da dama, sun ji tsoron magana, sun yi shiru saboda kukuta da mutuncin su da kuma rayuwarsu. Ina fata an gane. Amma sahabi ba zai taba ganin abu yi shiru ba. Yasa Abu Sa'id al-Khudri a lokacin yana rayu a Madina, ɗaya daga cikin shugabannin Madina, kaman kace gwamnatin Madina, sai ya zamto ya zo an saka masa minbari a filin Idi. Yanzu zai fara huduba kafin sallar Idi, wannan huduba kafin sallah kuma a Juma'a ake, a Idi kuma sai bayan an yi sallah. Haka ne ko? Aka saka, ka san a wancan lokacin shugaba shine liman, shine shugaba kuma. Aka saka gwamna ya zo ya hawo minbari zai fara huduba, ba a yi sallah ba. Abu Sa'id al-Khudri ya ja minbarin ya ce as-salatu qabla al-huduba, sallah kafin huduba ba isa a yi ba. To kaga da wannan sai ka ce wa ƴan salafiyan ƙarya, ya kalubalanci shugaba ko bai kalubalance shi ba? Ina fata an gane. Sahabi ne ya fi ka sanin sunna ai, ya kalubalanci shugaba ce wannan abin da kake bid'a ne, ba haka akai ba. Kuko kun ce a shugaba sai da masa addu'a, kara kalubalance shi saboda munafunci. Yanzu in ba hauka ba zaluncin da ake a kasar nan, wace a shiru ta addu'a? Addu'a sai da aiki alaji. Addu'a tana bukatan aiki. Annabi bai addu'a ba sai da je filin Badar, sai da je Uhudu, ya je Khandaku, aka yi gazawatul Ahzabi, aka tona rami, aka kewaye Madina. Annabi ya rataye makami ya fita, sai ka ci zauna ta addu'a saboda munafunci. Dole ne ai magana. Ina fata an gane. Ba ci a dauki takobi akan su ba, amma dole a gaya musu ku azzalumai ne, kun yi zalunci. Wannan shine manhajin mu, kuma shine manhajin duk malami na gaskiya insha Allah. Allahumma amin. Qala haddathana, to shine sai malamai suka ce karkashin wannan hadisin, wanda shi Abdurrahman Shumayt bin Abdurrahman al-Himyari da yace ya hadu da wannan mutumin, ba a bukatar a san waye ne, matukar sahabi ne muttafaqun alayhi. Ina fata an gane. To yace annabi ya ce naha rasulullahi alaihi salatu wassalam an tabtasila almar'atu bi fadli rajuli, ya hana mace tayi wanka da ragowar da ruwan da namiji ya rage, au yaghtasila ar-rajulu, ko namiji yayi wanka bi fadli almar'a, da ragowar da mace tayi wanka ta rage. Zada musaddadun, musaddad ya kara a cikin ruwayan shi, waliyaqtarifa jami'an, su hadu gaba ɗaya su lokaci ɗaya su yi wankan, wannan ya iba, wannan ya iba, ba wannan ya rage sannan wannan ya zo yi ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Sai ya ce waliyaqtarifa jami'an, su hadu lokaci ɗaya su ainihin yi wannan wankan a lokaci guda. Qala haddathana ibn bashar, shine Muhammad ibn bashar. Shuna Muhammad ibn Bashar yana cikin mutanen da duk malaman kutubu sita kaf daliban shi ne. Bukhari yayi ruwaya a gunshi, Muslim haka, Abu Dawud, Tirmidhi Nasai ibn Majah ana ce min shaykhu ashab kutubu sitta malamin ashab kutubu sitta dukkan su daliban shi ne Muhammad ibn Bashar da Muhammad ibn al-Musanna malamai ne da guda tara ina fata an gane duk malaman kutubu sitta nan daliban su ne sun yi tarayya wajen karantar da duk waɗannan malaman to shi wannan Muhammad ibn al-Bashar yana cikin su yana cikin waɗannan malamai guda tara قال حدثنا ابو داود يعني الطيالسي yace abu daud ya ba mu labari wani abu daud ake nufi ana at-tayalisi wani ne abu daud at-tayalisi ga farisa ce at-tayalisi akwai abu daud as-sijistani shine mai wannan littafin kenan shine shine ainihin sulaiman ibn al-ash'af as-sijistani shi kuma wannan Abu Dawud at-Tayalisi sunan shi Sulaiman ibn Dawud at-Tayalisi an gano wannan abun da kyau duk sunan su Abu Dawuda amma wannan Abu Dawud at-Tayalisi wannan Abu Dawud as-Sijistani kuma sunan su ne kowanne Sulaiman ne amma sunan iyayen su daban-daban shi wannan Abu Dawud at-Tayalisi an haife shi hijira tana da shekara 133 ya rasu hijira tana da shekara 204 an gane ko amma shi Abu Dawud wannan as-Sijistani shi kuma an haife shi hijira tana da shekara 200 da nawa da biyu sai zanto yana dan shekara biyu a duniya wancan ya rasu ina fata an gane dan wancan ya rasu 204 wannan an haife shi 202 kun fahimci wannan abin da kyau Abu Dawud ya rasu hijira 275 da biyar Allah mishi rahama kana haddathana shuba ana asim shine asim bin sulaiman shuba shine shuba ibn al-hajjaj an abi hajib daga abi hajib shi wannan abu hajib sunan shi sawadatu ibn asim shine abu hajib yayi ruwaya an al-hakam ibn amr daga hakam ibn al-amr wa huwa al-aqra shine inkiyansa al-aqra yace ay anil hakami ibn amrin sai yace wa huwa al-aqra shine aqra inkiyansa ne yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha an yatawadda ar-rajulu annabi yayi hani mutun yayi alwala bi fadli tuhuril mar'a da rago ruwan da mace tayi wanka na sarki targi wankan janaba ko kan al'ada ko wankan wani abu to karkashin wannan abubuwa idan ka tattara su gaba daya malamin hisu ka tattauna suka ce waɗannan hadisan da waɗanda suka halatta da waɗanda suka ce an hana ga abinda malamin suka ce magana na farko yace ikhtalafa al-fuqaha malamun fiqhun hadisi sun yi ainihin sabani ko sun kani juna ilimi fi zalika ala qawlaini sun yi maganganu guda biyu ahaduhuma al-man'u na farko shine an hana idan namiji ya wankan janaba ya rage ruwa bai halatta wani zai amfani da shi ba mace ne ko namiji ina fata an gane haka al-aks idan mace ne ma ta yi wankan janaba ko wankan al'ada ta rage ruwa bai halatta namiji ko mace zai amfani da shi shine magana na farko wal qawlu thani magana ta biyu yajuzu ya halatta ai wankan janaba a rage ruwa wani ya amfani da shi a wanka ko a wurin alwala sai yace wa huwa qawlu akthari ahli alilmi wannan shine magana mafi yawan malaman ilimi yace wa hatajju sun kafa hujja bima rawahu muslimun da abinda muslim ya ruwaito fi sahihi an ibn abbas daga abdullah ibn abbas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yace annabi ya kasance yaqtasilu bi fadli maymunata yana wanka da ruwan da maimuna ta wankan janaba ta rage ina fata an gane daga cikin matan shi gofin sunan al-arba'i ya zo cikin abu daud da tirmidhi da ibn majah da nasa'i an ibn abbas daga abdullah ibn abbas yace anna imra'atan min nisa'in nabi wata mata daga cikin matan annabi alaihi salatu wassalam istahammat min janabati tayi wankan janaba فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سَيْ النَّبِيَ زُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا زَيْ الْوَلَادَ وَالنَّرُّ وَنْدَ تَرَجِنَا وَنْكَنْ جَنَبَا فَقَالَتْ سَيْ تَجِي إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ أَنَا وَنْكَنْ جَنَبَا وَالنَّرُّ فَقَالَ سَيْ النَّبِيَ يَجِي إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبْ a wata ruwaya innal ma'a la yayi najisuhu shay'un cewa ai ruwa kan ba abin da ke mai da shi najasa a wata ruwaya ruwa shi din ba janaba bane ai kun fahimci wannan abin da ke a takaice dan an yi wankan janaba an rage ruwa abokiti ko a wani abu ya halatta in ka shiga ban daki kai alwala da shi ko kai tsarki da shi shi din ba najasa bane ba abun ya fito fili ko babu wudu'i bima'il bahari mala yace babin da ke magana akan hukuncin alwala da ruwan teku ina fata an gane menene ruwan teku suka ce shine ruwan da ke da gishiri inda ka ibi ruwan teku ka sa a baki sai dai ka dawo da shi akan ebe shi ma a ainihin dora shi a wuta a bar shi ta tafasa har ruwan ya kare sai ka ga gishiri a kwance idan ka je irin su Togo da wasu wurare su Benin Republic duk suna wannan abu to shine yake cewa al-bahar mufrad kenan jamish ko kace biharun ko kace abhurin ko kace buhurun duk ya halatta kala haddathana abdullah bin maslama abin da yasa suke kawo irin waɗannan daga cikin sahabbai abdullah bin umar da abdullah bin amr bin as su suna ganin ba za a yi alwala da ruwan teku ba saboda akwai gishiri a cikin shi ina fata an gane to shine suke kawo irin waɗannan hadisai dan su bada amsa ga irin waɗannan fatawa qala haddathana abdullah bin maslama am malikin an safwan bin sulaimin an sa'id bin salama min ali ibn al azraq yace an karbo daga abdullah bin maslama daga malik ibn anas daga safwan ibn sulaim wato shi imamu malik fa sunan shi ya zama kamar shi kadai ke da sunan ma duk inda aka ce malik akan shiru kawai imamu malik ake nufi ba san ce malik ibn wane ba kaji masu abun ko eh akon masa kayarsa ko inji yan gayu imamu malik da an ce malik akan shiru ana nufi ibn anas to daga safwan bin sulaim daga sa'id dan salama yace min ali ibn al azraq daga kabilan al ibn al azraq kasan larabawa a ce kabilan wani kabilan wani yace annal mugira tabna abi burdata yace tabbas mugira dan abi burda wa huwa min bani abdiddar shi kuma yana daga kabilan banu abdiddar akhbarahu ya bashi labari annahu sami'a aba hurairata yaqulu yaji abu hurairata yana cewa سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتي ياجي ان تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وني متي تنبيه النبي كغا ابو هريره بيتي متي سنن شي واني با كوي صحابي ني فقال يتي يا رسول الله يا مايكين الله اننا نركب البحر للي مو منا هوا جرجي دكي تفيا دمو ا cikin teku jirgi ruwa kenan shine narkab albahara muna hawa teku kaga ba hawa suke su tafiya akai ba suna hawa jirgin ruwa yake nufi an gane ko da ire-iren waɗannan abubuwan ne malamai suke cewa duk abin da a larabci za a hararo shi ya halatta ka shafe shi an gane wannan abin da kyau duk abin da hankali zai hararo shi to a magana ya halatta ka shafe shi wannan hatta larabcin Qur'ani ya tabbatar da wannan abu a cikin suratu Yusuf suka ce was'alil qaryatal lati kunna fiha wal iral lati aqballa ko to kaga was'alil qaryata ai was'al ahlil qaryata ba zai ka tambayi gari ba sai da mutanen gari ina fata an gane su suka ci an shafe ahla saboda hankali zai hararo shi to shi yasa da wannan malamai suke cewa da dama daga cikin littafai irin na lugga irin su al-burda irin su ni badamasi su ni tantarani su zuhudu ko su ishiriniya idan baka karanta su a gaban malamai ba sai ka zo kai ta sukan su baka ma san me kake ba waɗanda suka san littafin suna maka dariya in sai kaga mutun ya ce a cikin alburda akwai kuskure ya ce menene aqsamtu bil qamari al mushaqqi inna lahu aqsamtu bil qamari wa yaran sai da wata a ce kaga sakare ai duk wadanda suke sharhin sun ce aqsamtu bi rabbil kamari to baiti ne sai shaka rabbun kuma ya halatta a larabci ina fata an gane idan mutun yayi rubutu a tambayi wadanda suka sani sai su yi bayani to shi yasa anan da yace narkabul bahara ai muna hawa teku muna hawa jirgin ruwa wanda ke tafiya da mu akan teku wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i muna kuma daukar ruwa kadan tare da mu tunda za a shiga jirgin ruwa kuma ba irin na zamani ba za ka dauka ya mai yawa ba muna da daukar ruwa dan kadan wanda zai ishe mu bukata yace to fa in tawadda'na bihi in muka alwala da wannan ruwan da muka rike a dushina ishi ruwa kuma zai kama mu ba mu da ruwan da zamu sha yace afana tawadda'u bima'il bahari shin zamu iya alwala da ruwan teku ya tambaye annabi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ba shi amsa yace huwa tuhuru ma'uhu alhillu maitatuhu huwa tuhuru ma'uhu huwa muftadani ina fata an gane mabani alal fatahi fi mahalli raf'in at-tuhuru muftada sani ma'uhu khabar ne na muftada sani wal jumlatu min al muftada sani wa khabaruhu fi mahalli rabi khabar al muftada al awwal an gane ko huwa tuhuru ma'uhu ai ruwan teku ruwa ne mai tsarki ya bashi amsa ko bai bashi ba sai ce huwa tuhuru ma'uhu kaga iya abin da ya tambaya shine zamu iya alwala da ruwan teku sai annabi ce huwa tuhuru ma'uhu ai ruwan teku ruwa ne wanda za a iya tsarki da shi alhillu maitatuhu mushan sa kuma halal ne a ci kaga ya masa karin bayani wannan bai cikin abin da aka tambaya ina fata an gane da wannan ne malami suka ce ya halatta aka maka tambaya a cikin bada amsa kai karin bayanin abin da ka san ana bukatar shi koda ba a tambaya ba to anan da aka ce alhillu maitatuhu ya za a fassara shi da Hausa alhillu maitatuhu mushan cikin sa halal ne haka ne ko yawanci haka muke fassarawa amma sai malamai suka ce wannan fassara akwai kuskure a ciki idan ka ce mushan cikin sa halal ne to ka ce ta duk abin da ya fada cike mutum halal ne suka ce shi yasa aka ce maitatuhu mushan sa abin da yake a cikin shi yake rayuwa kun ga balagan magana irin na annabi kenan ina fata an gane bai ce ba mushan cikin sa yace mushan sa to anan ne sai malamai suka ce duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa idan ya mutu ya halatta shi bai bukatun a yanka shi dama shi koda da ran shi ka kamo shi baka bukatun ka yanka ka bar shi mutu kawai kun gane wannan abin da kyau to sai aka ce abin da kuma yake rayuwa a ruwa da kuma wajifa me hukuncin shi kaman kada dori na mata na ciki ko to ga dan bauce ce wa in ya mutu a ruwa a cikin ya mutu a waje ba za a ci ba wannan fata wannan ka an gane ko suka ce ka dauki hukuncin kada kada hatta aihuwa a waje take yi mata aihuwa a cikin ruwa ina fata an gane suka ce to me hukuncin cin kada malamai sun kai sun kawo akan hukuncin kada gaskiya abin da yafi nutsuwa shine bai halatta ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko duk da Ibn Usaymin shi ya halatta suna ganin tana cikin hukuncin abinda kayan ruwa ne amma suka ce tana rayuwa a waje kuma a waje ma take aihuwa ƴaƴanta a waje suke girma kafin su shiga cikin ruwa suka ce abu na biyu kuma tana farauta ta kashe abu ta ci tana da fika akwai kuma hadisi duk abinda yake da fika haramun ne a ci wanda yake farauta da fikan shi da abinda yake da faratu kaman shaho kaman me a yanzu maganan na eh shi da yafi da baki hukuncin fika ake mishi to a karkashin wannan sai malamai suka ce duk abin da yake yana rayuwa a waje yana rayuwa a cikin ruwa sai a duba a ina yafi zama shi yasa kada malamai wasu suka halatta wasu suka haramta to an samu irin wannan saboda zaman lafiya ka kauce kaukarkaci ina fata an fahimci wannan abin da kyau to sai wani yazo ya ce maka to akwai abin nan mami wota wai ta rabi mutun rabi kifi wai ya halatta a ci saka ce ran da ka kawo muka ganta da gaske sai a bada fatawanta har yau ba taba kawo ta ba imagination ne kawai ina fata an gane in reality har yau ba taba kawo ta yanda ake kawo kifi ko kada ko dore na ruwa ba kun fanci wannan abin da kyau saka ce wannan abin gaba ɗaya tasuniya ne in ma ka gani to aljani ka gani original kuwa ina fata an gane suka ce galibi kawai shiri ne amma babu wani halittar da Allah yayi rabin shi mutun rabin shi kifi suka ce kawai tasuniya ne ina fata an fahimta to shi yasa malami ba sa ma ba da hukunci sai su ce makaran da ka kawo mana muka ganta sai mu baka fatawa duk wannan kawai kaga an wasu abun zanawa ake wasu abun imagination na wa me hukuncin kunkuru to me hukuncin kwado kwado haramun ne akwai hadisi kararar shi akan shi ina fata an gane amma akwai yan uwan mu a Kudu suna cin kwado an gane ko to baba ya ce wadan kwai ne kwado ko yake yi to ka gani a takaice dai abinda malamai suka ce shi ne hukuncin kwado akwai hadisi kararar shi annabi ya haramta cin shi an gane ko amma kada akwai sabani akai kwarai da gaske amma duk abinda ba wannan ba irin kifi da sauransu su babu sabani akai su muttafaqun alaihi ne shine alhillu mai tatbu amma duk abinda ya fada a cike mutu wanda ba a cike yake ba shi ka ya zama bushe ba za a ci ba ina gane ya kamata mu tsaya ko lokaci yayi sai Allah kai mu ne sati insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah shi ma mulada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa na